Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. A yau Juma'a 21 ga watan Oktoba na shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
To Maryam, ma'aikatar tsaron Burtaniya ta faɗa a yau Juma'a cewa furucin da shugaban kasar Belarus Alexander Lukashenko ya yi a farkon wannan wata cewa dubban sojoji daga kasarsa da kuma Rasha za su kafa wani sabon rukunin soji ba abu ne mai yiwuwa ba. A yayin da ake ci gaba da zanga-zanga a cikin gida, gwamnatin mulkin addini ta kasar Iran tana can tana gwada karfin soji ta kasashen waje, inda Tehran din ta samar da jiragen yaki mara matuki da kasar Rasha wanda suka kashe fararen hula a Ukraine. Kana jami'an kiwon lafiya da Falastinawa sun ce mutum ɗaya ya mutu, kana wasu guda uku sun jikata a wani arangama da aka yi a cikin dare a garin Jenin da ke gabar yammacin kogin Jordan da sojojin Isra'ila.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa al'ummomin jihohin yankin Niger Delta, musamman jihar Bayelsa, suna cikin mawuyacin hali sakamakon ambaliyar ruwa. Lamarin da ya sa a kan dole hukumomin jihar suka rufe makarantu da wuraren aikin gwamnati. Ga abinda wani mazaunin yankin ya shaidawa muryar Amurka.
Yanzu Bayelsa ba ma hanyar shiga ma kwata-kwata. Farko an samu matsaloli na rashin hanya, na biyu kuma gashi wannan ambaliyar ruwan yanzu ya sake tabarbare abubuwa. Yanzu most of the masu motoci asara suke ta, kamar mota ta fadi sai dai a dauko kayan aiki biya kuma saboda ba a kai akan lokaci ba, kaya lalace.
To muna tafa da ƙarin bayani nan gaba, sannan kuma za ku ji cewa wutar daji ta laƙuma aƙalla eka 234 na gandun daji a sassan jamhuriyar Niger a daidai lokacin da yankin ke ƙara fuskantar gusowar hamada. Bayan haka za ku ji cewa shugaban wata ƙungiyar fafutuka a Niger ya jaddada aniyar ci gaba da gwagwarmayar kare muradan ƙasashen Afirka, bayan da ofishin jakadancin Faransa ya soke takardar bizarsa ta shiga ƙasar. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Juma'a, yau ma muna nan tafa da shirin duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Ma'aikatar tsaron Burtaniya ta faɗa a yau Juma'a cewa furucin da shugaban kasar Belarus Alexander Lukashenko ya yi a farkon wannan wata cewa dubban sojoji daga kasarsa da kuma kasar Rasha za su kafa wani sabon rukunin sojoji ba abu ne mai yiwuwa ba. Lukashenko ya ce za a yi amfani da sojojin Belarus 70,000 da sojojin Rasha 15,000 a kafa wata sabon rundunar soji ta Rasha da Belarus. Ma'aikatar Burtaniya ta ce a cikin wani sabon bayanan sirri da aka kafe a Twitter cewa duk da wani faifan bidiyo da jami'an Belarus suka fitar don nuna isar sojojin Rasha a Belarus, da wuya a ce Rasha ta tura ƙarin dakaru masu yawa zuwa Belarus. Ma'aikatar ta ƙara da cewa Rasha da Belarus za su iya tattara sojoji a cikin saƙon Twitter, amma da wuya Rasha za ta iya samar da shirye-shiryen yaƙi mai girma da ake da'awar saboda sojojinta sun himmantu a Ukraine. Da alamar sojojin Belarus suna da ƙarancin ƙarfi na aiwatar da ayyuka masu girma. Har ila yau Juma'a, garuruwan Kharkiv da Zaporizhia na ƙasar Ukraine sun fuskanci tashin bama-bamai, kamar yadda rahoton kamfanin dillacin labaran Reuters ya bayyana. Zaporizhia gida ne na tashar makamashin nukuliya ta Ukraine, ba a dai bayyana irin ɓarnar da fashewar ta yi ba. A yayin da ake ci gaba da zanga-zanga a cikin gida, gwamnatin mulkin addini ta kasar Iran tana can tana gwada karfin sojojinta a kasashen waje, inda Tehran din ta samar da jiragen yaki mara matuka ga kasar Rasha waɗanda suka kashe fararen hula a Ukraine da gudanar da atisayi a yankin kan iyaka da Azerbaijan da kuma kai hare-hare a kan wuraren Kurdawa a Iraki. Iran dai ta musanta kai wa Rasha jiragen, kuma Rasha ta musanta amfani da jiragen a Ukraine. Wannan matakin na nuna shugabannin Iran na kokarin hada tsauraran ra'ayi a cikin kasar, yayin da ake ci gaba da gudanar da zanga-zanga da nuna rashin amincewa da mutuwar Mahsa Amini, yar shekaru 22 da ta mutu a hannun 'yan sandan da'a a kasar a ranar 16 ga watan Satumba. Har ila yau matakin na zama abin tunatarwa ga duk yankin gabas da tsakiya da kuma yammacin duniya cewa Gwamnatin Iran tana kan bakanta da amfani da karfin tuwo a waje da kuma cikin gida don ci gaba da tserewa akan mulki. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an kiwon lafiya na Falastinawa sun ce mutum ɗaya ya mutu, kanin wasu guda uku sun jikata a wani arangama da aka yi a cikin dare a garin Jenin da ke gabar yammacin kogin Jordan da sojojin Isra'ila. Shaidu sun ce rikicin ya afku ne da yammacin jiya Alhamis, yayin da sojojin Isra'ila suka kutsa a cikin sansanin 'yan gudun hijira na garin Jenin a wani kame da suka yi. Ma'aikatar lafiya ta Falastinawa ta faɗa a yau Juma'a cewa wani matashin ban Falastine ya mutu jim kaɗan bayan harbin da Isra'ila suka yi masa. Wasu uku kuma sun jikata sakamakon harbin bindiga. Rundunar sojin Isra'ila ta ce sojojin na yunkurin kama wani da ake zargi ɗan bindiga ne a lokacin da rikicin ya ɓarke. Waɗanda ake zargin sun jefa bama-bamai tare da harbi akan jami'an tsaron, inda su kuma suka mayar da martani da harbin bindiga, in ji sanarwar da rundunar ta fitar, amma ba tare da ƙarin bayani ba. Tashin hankalin na baya-bayan nan ya biyo bayan zaman ɗarɗar da aka kwashe watanni ana gwabzawa tun bayan da sojojin Isra'ila suka fara kai farmaki a yammacin gabar kogin Jordan a watan Maris bayan wasu munanan hare-hare da 'yan bindiga suka kai a kan Isra'ila.
To madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran duniyar za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Al'ummomin jihohin yankin Niger Delta, musamman jihar Bayelsa, suna cikin mawuyacin hali sakamakon mummunan ambaliyar ruwa. Lamarin ya shafi ƙananan hukumomi 7 cikin 8 da ke jihar a cewar hukumomi. A kan dole, gwamnatin jihar ta rufe makarantu da wuraren aikinta. Wakilin muryar Amurka a yankin Niger Delta, Lamida Abubakar Sokoto, ya aiko mana da wannan rahoton.
Ambaliyar ruwa na ci gaba da gallabar jihohin yankin Niger Delta, musamman ma jihar Bayelsa, inda bayanai suka nuna cewa hanyoyin shigar da abinci sun yanke sakamakon ambaliyar ruwa a jihar. Alhaji Shu'aibu Madawaki, dake da wani kamfanin manyan motoci wanda ke safarar kayan abinci daga arewaci zuwa kudancin Najeriya, ga abin da yake cewa dangane da wannan lamarin.
Nana Alhaji Shu'aibu da Madawakin Tilla Fulani, yanzu Bayelsa ba ma hanyar shiga ma kwata-kwata. Farko an samu matsaloli na rashin hanya, na biyu kuma gashi wannan ambaliyar ruwan yanzu ya sake barbare abubuwa. Yanzu matsof da masu motoci asara suke, daga mota ta fadi sai dai a dauko kayan a kibiya, kuma saboda ba a kai akan lokaci ba kaya lalace, kamar irin su albasa, su tumatir, ga sunan kayan masarufi dai.
Alƙaluma dai a yanzu na nuna cewar aƙalla mutane miliyan 1 ne suka rasa mahallansu a ƙananan hukumomi 7 da ke jihar ta Bayelsa. Gwamnatin jihar ta ce ambaliyar ta ruwa wani babban bala'i ne da ya afku a jihar ta Bayelsa. Honorable Ayuba Duba shine kwamishinan ma'aikatar watsa labarai ta jihar ta Bayelsa.
Out of the 8 local governments, I can tell you that 7 are affected seriously. First of all, what government did even before the audience?
Yana cewa ne gaskiya abin da ya faru na bala'in ambaliyar ruwa wani tashin hankali ne gare mu a jihar ta Bayelsa, kuma daga cikin ƙananan hukumomi 8 da muke da su a jihar Bayelsa, ƙananan hukumomi 7 suna cikin tashin hankali na ambaliyar ruwa, kuma ya sa dole muka rufe makarantu da kuma ma'aikatan nan gwamnati domin dai ganin cewa bala'in ambaliyar ruwa ya ta'azzara. Kuma ya zarce wanda ya faru na shekara ta 2012. Hukumar Red Cross da ke aikin jinkai a wasu garuruwan al'ummomi kusan 30 a shiyar karamar hukumar Abuwa Aduwa da ke jihar Rivers, jama'a na can makale a wurare daban-daban inda bala'in ambaliyar ruwa ya shafa. Musa Habari Bulu Apo wani ɗan jihar ne, kuma ga abin da yake cewa.
We are thinking that the government will have taken a very proactive measure.
Yana cewa ne, kuma mun dauki cewa gwamnatin tarayyar Najeriya za ta kawo muna dauki, amma dai babban tashin hankalinmu shine yadda ake ci gaba da ruwa kamar da bakin kwarya a yankin na Niger Delta. Wannan bala'in na ambaliyar ruwa ya riga ya afku, kuma hasashenmu shine gwamnatoci su kawo muna dauki. Kumar bayar da agajin gaggawa ta nema a shiyar yankin Niger Delta ta ce ambaliyar ruwa ta halaka mutane da dama, kuma ta ce ta kawo dauki ga mutane sama da miliyan 1. Mr. Gideon Tupiku shine shugaban hukumar a yankin Niger Delta.
So these states have been predicted to suffer from this flooding.
Yana cewa ne dama tun kamin yanzu mun gudanar da wasu taruka na masu ruwa da tsaki da kuma shugabannin al'umma da shugabannin kananan hukumomi kan cewar bayanan da muke samu za a samu mummunan ambaliyar ruwa. Saboda haka mun bada agajin gaggawa a rukunoni daban-daban na garuruwa a jihohin Bayelsa da Rivers sama da miliyan ɗaya, kuma akwai bukatar kayan abinci. Babu abinci a yanzu. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
Madalla a gaida Lamido Abubakar Sokoto, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Shugabannin duniya da 'yan Burtaniya sun maida martani akan murabus din bazato ba tsammani da Prime Minister Burtaniya Liz Truss ta yi a jiya Alhamis, bayan da ta shafe makonni shida kacal akan ƙargar mulki, inda manufofinta suka haifar da rudani a kasuwannin hada-hadar kuɗi da kuma adawa mai ƙarfi a cikin jam'iyyarta da ke zagon ƙasa ga ikonta. Shugaban Amurka Joe Biden ya ki cewa ufa akan batun murabus din nata a ranar Alhamis, lokacin da 'yan jarida ke masa tambayoyi kafin ya hau jirgin shugaban ƙasa mai saukar ungulu na Marine One akan hanyarsa zuwa jihar Pennsylvania. Ya ce huruminta ne ta yanke wannan shawara, amma abokiya ce ta gari akan batun Russia da Ukraine, kuma Burtaniya za su magance matsalolinsu, amma dai ta kasance abokiyar zama ta gari. Da take magana da manema labarai a Brussels, shugabar majalisar tarayyar Turai Roberta Metsola ta ce tana fatan za a warware matsalolin cikin gida a Burtaniya sakamakon murabus din Truss don ba da jimawa ba. Alakokin Burtaniya da tarayyar Turai sun kasance a kan gaba a cikin abubuwa da muka ba muhimmanci, tabbatar da cewa ka'idar da nan, tare da fahimtar tasirin da shirin Brexit ya yi ga 'yan Burtaniya da ke zaune a tarayyar Turai da kuma 'yan tarayyar Turai da ke zaune a Burtaniya, da ci gaba da hulɗar tattalin arziki da kasuwanci. Muna fatan za a warware wannan batu. Za mu iya cewa za a magance rashin fahimtar cikin gida a cikin gaggawa, in ji ta. A ƙarshe, yayin da jam'iyyar kwaminisanci ta ƙasar China ke gudanar da babban taronta a wannan mako, yawancin mazauna birnin Beijing sun maida hankali akan batu da ba a ƙara a cikin ajandar taron ba. Ko shin za a samu sauƙin manufofin kakkaɓe coronavirus da ake kira zero covid mai tsanani da ke kawo cikas ga rayuwa a wasu lokuta ga tattalin arziki? Ya bayyana a matsayin tunani na fata, yayin da duniya ke tafiyar da rayuwa bayan barkewar annobar. Da yawa a faɗin ƙasar China sun janye kansu daga jerin gwaje-gwajen covid-19 sau da yawa a duk mako, da hana su tafiye-tafiye zuwa wasu yankuna da kuma yiwuwar kulle jama'a a gida. Jama'a na kallon taron na jam'iyyar da za a kammala a gobe Asabar bisa dalilai guda biyu. Taron wanda ake gudanarwa bayan shekaru biyar da kuma tsara ajandar ƙasar na shekaru biyar masu zuwa na iya aikewa da alamu na yiwuwar yin sauye-sauyen manufofin masu tsauri. Na biyu kuma, hukumomi kodayaushe suna tsara matakan yaƙi da COVID-19 da kuma akasin haka kafin lokacin da annobar ta yi kamari da ma lokacin da ta yi tsanani, da za a iya kokarin sassauta barna da kuma damuwa a lokacin da annobar ta zo ƙarshe.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. A kowace shekara Nijar na fuskantar matsalar gobarar daji da ke laƙuma dabban filayen kiwo. A bana wutar ta laƙuma aƙalla eka 234 na gandun daji a sassan ƙasar, tare da lalata tan 20 na abincin dabbobi. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da ake fuskantar matsalar gusowar hamada sakamakon ayyukan bil'adama da ke janyo illa ga muhalli. Wakilin muryar Amurka Hamid Muhammad ya aiko mana rahoto akan batun.
Wannan lamarin ya zo ne tare da karancin ruwan sama da aka fuskanta a cikin jihar Agadez a wannan watan ne dai gobarar ta fara bulla a cikin jihar inda ta shafi yankuna da dama da ke cikin jihar. Gobarar dajin dai ta lakume eka 234 na filayen kiwo inda makiyaya ke zuwa ciyar da dabbobinsu. Abdu Nasiru jami'i a ma'aikatar kare muhalli da gandun daji.
Ban da mana eka 234 koni a nan jihar Agadez wajen ton 20 sai koni. Kaga an samu eka 10. Ingal an samu eka 221 agar an samu eka 2 kowa ya sa wuta illa wuta tana da yawa ciyawar da uwan ta fitan 200 ribin ne kore kaga asara ga baka mace kaga
makiyaya dai sun shaida faruwar lamarin inda ba su iya aikata komi domin shawo kan matsalar ga dai wasu daga cikin su
na hadu da wuta ta taso hukuma ta taimaka matalakawa na cikin daji sun matsu dama ciyawa kadan ne kuma gobara ta cinye ciyawa hatta gama da rayukan mutane ni abunda na gani dai talakawa sun sha wuya ga wurin nan dan filin da ta yi ciyawa ta gone
duka a san dubara da aka yi a samu matakin da aka dauka in an dauka wannan mataki ya iya a musu magani dama daji ciyawa ne makiyayi dama ciyawa ne mutane sun wahala
ana fargabar gobarar dajin da ta haifar da karancin ciyawar dabbobi wanda da yawa daga cikin makiyaya sun dogara da ciyawar ne wajen ciyar da dabbobin su to sai dai hukumomi na shirin samar da mafita kan irin ballar da gobarar ke yi wa filayen kiwo Abdu Nasiru jami'i a ma'aikatar kare muhalli da gandun daji
domin ta dauki mataki da na dai dai akwai gargadi kuma na biyu akwai aikuna da ake ana bude burtali na kare wuta a samu wuri a bude burtali hanya za a bude kamar faɗin metar 20 kamar makami na farko dai wanda ya kamata na kare wutar daji shine waya kan mutane akan wutar daji
Hamid Mahmud murya Amerika daga Agadez Jamhuriyar Niger
Madalla a gaida Hamid Mahmud To har yanzu dai muna a Niger. Shugaban wata kungiyar fafutuka Michael Zodi ya jaddada aniyar ci gaba da gwagwarmayar kare muradan kasashen Afirka bayan da ofishin jakadancin Faransa a birnin Yamai ya bada sanarwar soke takardar bizar da ke ba shi izinin shiga kasar ta Faransa. Ko da yake ba a bayyana dalilin wannan mataki ba, wasu na ganin abin tamkar na huce takeicin caccakar da yake yi wa manufofin shugaba Emmanuel Macron ne. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Muni Barma ya aiko mana ƙarin bayani daga birnin Yamai.
Ta hanyar takardar da ya saka wa hannu a jiya Laraba 20 ga watan Oktoban 2022 ne jakadan Faransa a Niger Ambassada Sylvain Ité ya sanar da shugaban kungiyar fafutuka ta Tournon La Page International Michael Zodi matakin soke takardar bizar da ke bashi izinin shiga kasar ta Faransa. Abin da ke nufin daga yanzu ba shi da ƴancin shiga kasar ballantana ya gudanar da harkoki.
Lalle jiya da Marake ne aka aiko mini wannan takarda aka ce mini an soke wannan visa da aka bani da kai da kawo kyan akasan Faransi. Suka ce wannan visa daga gare ni na shekara guda sun janye shi ina so in tafi France na zo wajen shi in tambaye shi izini kuma.
Ko da yake takardar bata fayyace dalilan daukan wannan mataki ba dan gwagwarmayar na danganta abin da jajircewarsa akan maganar ficewar Faransa daga yankin Sahel.
Ayuka da France yake nan gi ba daidai bane kaman aiko sojawan su hakan ga azube amma ba su umfani komi wannan muka ce ba mu yarda shi ba wannan bai hana kuma mu ci gaba da wannan gwagwarmaya da muka sa gaba dan Niger ya ci gaba ɗan Sahel su samu inkin kansu kun dai inkin kan ne muke nan ga nema paske suka ce suka ba mu independence amma mun gano ba haka bane kuma zan kara fara musu ba wannan ne zai hana ni in ci gaba da wannan gwagwarmaya da nake nan gaji
sai dai wasu ƴan ƙasa na daukar wannan dambarwa a matsayin wani rikicin cikin gida wato tsakanin Faransa da wasu abokan tafiyar ta na nan gida Niger Shugaban kungiyar Motion Siraji Isa na da irin wannan ra'ayi.
Michael Zodi shine wanda hakika a shekara biyu da suka wuce kasar Faransa ta bashi lambar yabo bisa ga ayyuka wa'anda ya wa Faransa. A wancan lokaci mun zarge shi da leƙon asirin kasar mu. To hakika yau idan suka hana shi shiga kasar su sai mu ce to hodace da ubangida da shi da yaron shi mai baka tallafi da ka'idodi. To idan akwai ka'idodin da baka cika ba to yana iya taka maka birki yalla shi Michael Zodi din yayi ba daidai ba
a ƙarshen makon jiya ma gwamnatin Faransa ta bada sanarwar haramtawa wata fitacciyar ƴar rajin kare muradun Afirka ƴar asalin kasar Switzerland da Kamaru Natalie Yam shiga kasar saboda zarginta da tunzila jama'a tare da yada aƙidar nuna ƙyama ga Faransa dalili kenan ake ganin soke visa ta kwaranta na Niger Michael Zodi tamkar wani matakin taka burki ga masu nuna kin jinin manufofi da tsarin siyasar Faransa a Afirka.
Yo France aljanna ne banda wani kasa in ba Niger ba inda an soke mini nationality ne na Niger zan ji kiwo amma nan ga ni dan Niger ne kuma na aminke ni dan Niger ne kuma zan ci gaba da zaman dan Niger tun rana fa kungiya international ne kuma siyakin mu yana kan a kasan France saboda shine ni nake zuwa France ba wai neman aiki ko wani abu ne nake zuwa nema
da yake yi wa wata kafar kasar sa ƙarin bayani jakada Sylvain Ite ya ce ya lura Michael Zodi baya zuwa Faransa akai-akai saboda haka yanke shawarar soke masa visa. Sulai Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sulai Mumuni Barma to kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimaitin shirin duniyar Amurka.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Yan jam'iyyar Democrat da ke Majalisar Dokokin Amurka na shirin samar da wata doka wacce za ta dakatar da saida makamai ga Saudiya, bayan da masarautar ta nuna goyon baya ga kungiyar kasashen da ke samar da mai ta OPEC Plus, rage adadin man da za a rika haƙowa a wani taro da ta yi a makon da ya gabata. Yau batutuwan da za mu mai da hankali a kai kenan, sunana Mahmud Lalo. Madalla. To a makon da ya gabata ne kungiyar kasashen da ke da arzikin mai a duniya ta OPEC Plus ta rage adadin man da kasashen za su rika haƙowa da ganga miliyan 2. Dukko da cewa Amurka ta nuna adawarta da matakin. Lamarin da ya harzika 'yan majalisar dokokin Amurka suka nemi a doki mataki kan Saudiya mai dimbin arzikin mai. Shugaba Joe Biden ya ce zai haɗa kai da majalisar dokokin su yi aiki kan yadda za a bullowa lamarin. Idan sun dawo daga hutun zaɓen rabin wa'adi da za a yi a wata mai zuwa. Ya ce za mu maiwa da Saudiya martani, muna kuma ci gaba da tuntuɓar 'yan majalisar. Idan kuma sun dawo za mu ɗauki mataki. To 'yan Democrat bi ne dai suka gabatar da ƙudurin dokar neman a dakatar da sayarwa da Saudiya makaman, inda suka zargi ƙasar da zama jagaba a ƙungiyar ta OPEC Plus wajen cimma matsayin rage adadin man da za a rika haƙowa yayin da Rasha ta mamaye Ukraine. Senata Richard Blumenthal na ɗaya daga cikin 'yan Democrats a majalisar.
The complexity of these issues go way beyond just.
Yace waɗannan al'amura ne masu sarƙaƙiya da suka zarta batun mai kadai, kuma shugaban ƙasa ya yi daidai da ya ɗauki wannan mataki. Muna kallon wannan doka a matsayin wani abu mai cike da basira. Mun lura cewa mu ne kadai muke mijinta dangantakanmu da Saudiya.
Has been documented.
To sai dai Saudiya ta ce matsayin da aka cimma a ƙarƙashin kungiyar ta OPEC Plus matsaya ce ta bai daya. Kungiyar ta OPEC Plus ta kunshi ƙasashe 23 da ke da arzikin mai a duniya, wacce ita ke da hurumin kayyade yawan man da za a haƙo, kuma Rasha mamba ce a kungiyar. Sai dai dan majalisar wakilan Amurka Rokanna, wanda yana ɗaya daga cikin waɗanda suka gabatar da buƙatar ɗauki mataki kan Saudiyar saboda amincewa da ta yi a rage adadin man da ake haƙowa a kasuwar duniya, ya ce ta yiwu Saudiyar ta amince ne saboda abin da ya faru a zamanin gwamnatin Donald Trump. Ya ce ina ga ƙasar ta Saudiya ta jima ba ta lissafi da kyau cikin 'yan shekarun da suka gabata. Ina ga kuma hakan na faruwa ne saboda Trump ya sake musu, saboda haka abin da Biden yake so ya yi shi ne dawo da tsarin da ake bi a da. To sai dai a cewar Aaron David Miller, babban jami'i a cibiyar Carnegie mai wanzar da zaman lafiya ta ƙasa da ƙasa. A zamanin Yarima Muhammad bin Salman, Saudiya ba kawar Amurka ba ce. Ya ce abin da Yariman ya yi shi ne ya kassara matsayin siyasar shugaban ta hanyar amfani da farashin mai makonni kafin a yi zaɓen rabin wa'adi, da matsayin da ya ɗauka na mayar da Vladimir Putin saniyar ware saboda mamayar da yawa Ukraine, duk a wani mataki na nuna goyon baya a siyasance da kuma ta fuskar tattalin arziki ga Putin.
Supporting him politically and economically.
Su da 'yan Republican ba su matsa hannu wajen a ɗauki mataki a kan Saudiya ba, ko da yake wasu daga cikinsu sun yi magana kan yadda masarautar take take haƙƙin bil'adama a baya, kamar yadda Brian Catullus mai fashin baki a cibiyar nazarin yankin gabar ta tsakiya ta Middle East Institute ya ce. Ya ce wasu daga cikin sanatocin da suka fito daga jihohin da ake samar da gas a Amurka sun nuna damuwa kusan shekaru biyu da suka gabata a lokacin da Saudiya da kungiyar OPEC suka dauki wani mataki da ya sa farashin mai ya fadi warwas. Ni a tawo mahangar ba tare da na nuna goyon baya ga wata jam'iyya ba. Dangantakar Amurka da Saudiya na rawa. Ita dai fadar White House ta yi watsi da sukar da wasu ke yi kan ziyarar da shugaba Joe Biden ya kai kasar ta Saudiya a watan Yuli. Tana mai cewa ziyarar ba ta da alaka da batun mai. Sai dai don ya nuna yadda Amurka ta himmatu wajen ganin ta ci gaba da tallafawa yankin na gabas tsakiya. To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin na duniyar Amurka a wannan jikon. Sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Cindy Sands wacce ta hada asalin rahoton sai Julie Leathers Gresham ta hada shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu kasance lafiya.
Madalla a gaida Mahmud Lalo. Yanzu kuma bari mu karanto muku kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Ra'ayi na farko ra'ayinki ne Aisha matar Useni Dangote Karasuwa jihar Yobe Najeriya. Kika ce salam VOA Hausa hakika rayuwa al'umma kauyukan jihohin Zamfara da Sokoto da Katsina da Niger da Kaduna suna cikin wani rashin tabbas sakamakon matsa musu lamba da yan ta'adda masu garkuwa da mutane domin neman kudin fansa suke yi. Gwamnatin Najeriya da ta jihohi da ma jami'an tsaro sun gaza daukar wani mataki. Kullum lamarin sai ƙara ta'azzara yake daga ƙarshe ina addu'a Allah ya shiga tsakanin nagari da mugu amin. Sai ra'ayin Shehu Adamu Rijau mai cewa Atiku ya ce idan ya ci zaɓe zai baiwa matasan Najeriya kimanin kashi 40 cikin 100. To amma abin tambaya shi ne me yasa bai baiwa shugaba Obasanjo shawara ya yi hakan ba a lokacin da yake mataimakin shugaban ƙasa har na tsawon shekaru 8 sai yanzu. Kai gaskiya wannan lamari abin damuwa ne. Ra'ayi na gaba ra'ayi ne na haɗin gwiwa daga Sanusi Madatai da Magaram da Isu Madatai da Magaram da Ilyas Yakubu Digawa da kuma Yakubu Mai Aski Badaraka. Kuka ce mutuwar mutane 50 da jakata wasu kusan 300 a ƙasar Chadi sakamakon zanga-zangar kin jinin mulkin riƙon ƙwariya na soja wannan abin damuwa ne ƙwarai da gaske. Da fatan gwamnatin Mohamed Idris Deby za ta ɗauki matakin gaggawa na miƙa mulki ga fararen hula. To ra'ayoyin da lokaci ya ba mu damar karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutowa sannan hankali za mu riƙa karantowa.
To madalla yanzu kuma sai labarai a takaici.
To Maryam a takaice, ma'aikatan tsaron Burtaniya ta faɗa a yau Juma'a cewa furucin da shugaban ƙasar Belarus Alexander Lukashenko ya yi a farkon wannan wata cewa dubban sojoji daga ƙasarsa da kuma ƙasar Rasha za su kafa wani sabon rukunin sojoji ba abu ne mai yiwuwa ba. Lukashenko ya ce za a yi amfani da sojojin Belarus 70,000 da sojojin Rasha 15,000 a kafa wata sabuwar rundunar soji ta Rasha da Belarus. Ma'aikatar Burtaniya ta ce a cikin wani sabon bayanan sirri da aka kafe a Twitter cewa duk da wani faifan bidiyo da jami'an Belarus suka fitar don nuna isar sojojin Rasha a Belarus, da wuya a ce Rasha ta tura ƙarin dakaru masu yawa zuwa Belarus. A yayin da ake ci gaba da zanga-zanga a cikin gida, gwamnatin mulkin addini ta ƙasar Iran tana can tana gwada ƙarfin sojojinta a ƙasashen waje, inda Tehran ɗin ta samar da jiragen yaƙi mara matuƙa ga ƙasar Rasha waɗanda suka kashe fararen hula a Ukraine da gudanar da atisayi a yankin kan iyaka da Azerbaijan da kuma kai hare-hare a kan wuraren Kurdawa a Iraki. Iran dai ta musanta kai wa Rasha jiragen, kuma Rasha ta musanta amfani da jiragen a Ukraine. A ƙarshe, jami'an kiwon lafiya na Falasɗinawa sun ce mutum ɗaya ya mutu kanin wasu guda uku sun jikata a wani arangama da aka yi a cikin dare a garin Jenin da ke gabar yammacin kogin Jordan da sojojin Isra'ila. Shaidu sun ce rikicin ya afku ne da yammacin jiya Alhamis, yayin da sojojin Isra'ila suka kutsa a cikin sansanin 'yan gudun hijira na garin Jenin a wani kame da suka yi.
To masu sauraro, a nan za mu dasa aya a shirinmu na wannan lokacin, sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A daidai wannan lokacin muna miƙa gaisuwar ta'aziyya ga iyali, 'yan uwa da abokan arzikin Rabaran Dr. Yahaya Kasim Wamban Galadiman Katsina, wanda ya rasu ranar Talata bayan gajeruwar rashin lafiya. Allah ya bada haƙurin rashin ya kuma kyautata namu ƙarshen amin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin, da Julie Gresham da ma injiniyanmu Mr. Chang, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.